العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Ladi domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako mako a cikin wannan littafi mai girma, Hashiyatu Kitabut Tauhid. Yau muna biyu ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 447, wanda ya daidai da 19 ga watan 4 2026. Muna cikin babe wanda yake magana akan wada Allah subhanahu wataala, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Ayat da ta kumshi ma'anar cewa za a hada Allah da wani wanda shi wannan abun bai halitta, kuma za a hada Allah da wani wannan abun da bai iya taimakon kanshi balle ya taimaki wani. Kenan Allah shine mai halitta, Allah shine mai taimako, kenan shi kadai ya kamata subhanahu wataala abota ta mishi. Mun tsaya daidai gabar Ibn Umar, hadisin wafihi an Ibn Umar, safa ta 121 mi'a wa 21, daidai wajen da malam yake cewa wafihi, yana a cikin wannan gabar lokacin da a yakin Badar aka karya haƙori na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, aka ji mishi rauni a huskar shi kamar da makaranta satun da ya wuce. To a cikin shi ne sai yake cewa kenan bayan sallallahu alaihi wasallama wannan abin da ya faru a gare shi, sai manzo Allah yake wasu addu'o'i, yace annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, shi Abdullahi dan Umar ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaqulu, yana cewa idza rafa'a rasahu min ar-ruku'i, in ya daga kanshi daga ruku'i na sallah, fi raka'atil akhirati, a sallah raka'a ta karshe, min al-fajri, sallah asbah, sai ce Allahumma ya Allah il'an fulanan wa fulanan, ya Allah ka la'anci wane da wane da wane, zamu ga sunansu anan ƙasa. Manzo Allah sai ya kama sunansu, wane dan wane ya Allah ka la'ance shi, wane dan wane ya Allah ka la'ance shi, su ne waɗannan wanda suka kawo mishi hari har garin Madina yaƙin Uhud. Ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, kenan manzo sallallahu alaihi wasallam a sallar asuba in yi raka'a ta farko ya taso ya yi karatu ya koma ruku'i, to in ya dago daga ruku'i a raka'a ta biyu ita ce ta ƙarshe a sallar asuba, bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, sai ya kawo wannan adda, Allah ka lanci wane, Allah ka lanci wane dan wane, irin abin da yayi ga manzo Allah, irin abin da yake ma addini na walakanci da cin mutunci da cin huska. To sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allah ka lanci su. To wannan bayan ruku'i yake yi, fa anzalallahu, manzo Allah ya jima yana yi, sai Allah ya sauko da aya wanda mun karanta da sati wanda ya wuce, laisa laka min al'amri shay, Allah ya ce lamarin ba a hannunka ba yake. Kenan Allah ya ga dama ya musu azaba, in Allah ya ga dama ya mushi tubar su, ko kuma Allah subhanahu wataala ya hudu a tsakan su wanda za su bautata ma Allah. To shine nan sama Ibn Umar lamma dai sai mala ya ce ai fi sahihi al-Bukhari, kenan wannan hadisin an fito da shi a littahi na Imam al-Bukhari as-sahih, yace wa rawahu an-Nasa'i wa ghayruhu an Abdullah ibn Umar ibn Khattab sahabiyul jalil, sahabi ne mai daraja, alladhi shahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salah. Manzon Allah yace mutumin kirki, wannan mun karanta shi sati wanda wuce, amma dai zamu dan bita shi sai mu wuce. Yace fi sahihaini annahu qala li Hafsa, manzon Allah yace ma Hafsa matar shi kenan, inna akhaki, yace lalle dan uwanki, ai inna Abdullahi rajulun salihun, namiji ne mutum ne mai kyau, mutum ne nagari, wa huwa ma'rufun bil wara'i, an san shi da gudun duniya, laysa fi zamanihi lahu nazirun fi zalika, a zamanin shi babu wanda ya zama tsaran shi. Kenan wajen kasancewa mutumin kirki da wajen nagarta da kuma gudun duniya da tsantsani shine alwara. To kun ga wannan shaida ce tafiyayyar halitta sallallahu alaihi wasallam. Aslama ma'a bihi wa huwa saghir, ya muslim da tare da baban shi na dan karami shi Abdullah dan Umar, wa kana min ahli al-ilmi, yana daga cikin masu ilimi na sahabbai, kasirul ittiba'i, kuma yahi kowa ko kuma mai yawan biyayya ne ga manzo Allah. Shaula da Umar ana lissafa shi cikin wanda suka fi kowa bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In ya ga manzo Allah yayi abu, to shi ma sai yayi akan cewa Allah ya bashi lada. Yace shadidu taharri wal ihtiyat, ko mutun ne mai tsananin tsinkaye wajen mana kada ya kuskure, shine taharri, kamar mutun ya daga takaran tsan. Haka kuma al ihtiyat, kalmomi ne guda biyu, kamar sun kusa kamanceccina da juna, ana nihi da su mutun ya daga takaran tsan kada ya je ya kuskure. Yace ajizu yawmul khandaq, ranar da aka yi yawmul khandaq ko kuma gazawatul ahzab, ya zo manzo Allah yace mishi kai karami ne, kenan bai kamata ba kai yaki, yana shekara 20, yana shekara 14, wa ta 60 sana, yayi shekara 60 yana bada fatawa, wa balaga 86, sai da kai shekara 86 Allah ya dauki rayuwar shi. Kun ga kenan wannan shine ake cewa Abdullahi dan Umar, sahabi ne mai girma, sahabi ne babba. Akan halishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace mutun ne nagari. To kaga ina ɗan shi'a da za su zage baban shi, su zage shi ma, kaga wannan akwai hatsari kwarai da gaske. Mutumin da Allah ya yabe shi, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uhum radiyallahu anhum wa radu an, Allah ya rada su, kuma manzon Allah yazo yace wane mutumin kirki ne, amma sai ka samu wani waya a suna wai ɗan shi'a ne shi, sai zage su yace mutanen banza ne. Kaga wannan yana daga cikin abubuwa na halaka. To nan da yace ya Allah kalancuwa ne, ya Allah kalancuwa ne, a lamba na biyu nan shine kaban mu ta yau, yace hadhal qanutu ala safwan bin umayya wa suhail bin amr wal haris bin hisham, wannan da manzo Allah yake tsinuwa a gare su. To shine na warkon shine safwan bin umayya, akwai kuma suhail bin amr, akwai haris bin hisham. To manzo Allah sai ya kama sunansu sallallahu alaihi wasallam, yace ya Allah wane ka ɗebe mushi albarka, ya wane Allah wane, dama in aka ce la'anta shine kamar rashin albarka, zamu ga fassarar shi kalimatul la'an, shedani da Allah ya la'ance shi, hudda shi da rahamar shi, kenan babu shi babu rahamar Ubangiji. Kenan yanzu ma aka ce wane Allah ya tsine mushi, to ya zamanto kenan baya daga cikin aljanna ko ba mai imani bane. To sallallahu alaihi wasallam ya jima yana yin haka nan a cikin al-qunutu. To shine sai Allah ya sauko da wannan aya, laysa laka min al-amri shay, kenan ya maki Allah, kenan kamar an tsaye da manzo sallallahu alaihi wasallam game da wannan da yake, mala yace kama bayyanahu fi riwayat al-atiya, yace kamar yanda bayani ya zo a wasu ruwayoyi ko kuma za su zo gaba, yace wa zalika ba'da ma shujja ra'suhu, manzalla yana wannan addu'a ce ta qunutu, yana kira musu Allah cewa ya Allah ya la'ance su bayan da aka ji mushi ciwo a yakin Uhud kamar da muka gani. Wa kusirat rubaiyatuhu, kuma haƙorin shi wannan nahira haida karya guda yawma Uhud, ranar Uhud, yace wa asalul la'ani at-tardu wal ibadu min Allah. To nan kamar fa wannan fasara la'anta kenan, at-tardu wal ibad min Allah, ma'ana kenan a kori mutum daga fada Ubangiji, darhama Ubangiji da kuma jinka Ubangiji, wal ibadu kuma a nesantar da shi, wannan shine la'anta. Yace wa min al-khalqi as-sabbi, kun kuma mutum ne tsakanin mutum da mutum, haka in yace wani Allah tsine maka, to wannan kamar zagi ne, shine as-sabbi. Yace wa taqaddama, to nan da yake cewa laysa laka min al-amri shay, sai ma yace ay yad'u alaihim ba'da tasmi', manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musu addu'a kenan bayan sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu, tasmi' kenan yayi karatu an ji shi in yayi ruku in ya taso to haka yake su kuma suna cewa amin amin wanda suke baya kamar da yanda ake sallata al-qunut ko kuma addu'a ta qunut fa akhbarahu Allahu annahu laysa lahu min al-amri shay illa ma umira bihi sai Allah ya ce wa manzon shi tsiran Allah da mutara tabbata a gare shi lamarin ba a hannunka ba yake ko a shirye da su ko su mutu suna kafirai sai aka ce ma manzo Allah illa ma umira bihi sai abinda aka umarka umarni da shi to malan nan zai fassara mana ma'anar sami Allahu liman hamida yace wa ma'ana sami Allahu liman hamidahu ai bi ma'ana istajaba Allah ya karba du'a alhamidin lahu wa qabilahu duk wanda ya gode ma Allah Allah ya karba kuma Allah ya amsa shine sami Allahu liman hamida yace fastajib ya rabbana kuma duka gabar daya ce amma tana nuna mun ma Allah godiya ko muna cewa ya Allah wannan sallah da muke Allah karba mana duk lokacin da aka ce sami Allahu liman hamida kamar yace ya Allah ka karba mana walakal hamdu ala zalika ya Allah godiya gare ka akan wannan malace walhamdu diddu zam ita wannan kalmata hamd ana nihi da ita ne kishiyar kushewa kenan ya yabe shi miye kishiyar ta kenan ya yabe shi ba rashin yabo shine kushewa wane godiya abin kirki abubuwa nan nagari to sai a ce kenan ya gode mishi ya yabe shi to amma kuma azamu ne sai ta wani ba mutumin kirki bane kowa ne ya aikata kaza mara kyau wa yakunu ala mahasinil mahmudu ma al mahabbati lahu wanda zaka yabe shi in dai alhamdu ne to sai an samu ƙarin soyayya akwai yabo wanda babu soyayya ciki kawai mutum ne ko yayi ƙarhinka ko kuma dole ne kana nemo wani ba wajen shi amma a zuciyarka baka san shi sai kake yaban shi ai kai wani dan wane mutumin kirki mutum kaza amma alhali a zuciyarka babu soyayya to wannan ba a ce mishi alhamdu shi alhamdu akwai soyayya kuma akwai yabo kenan duk in muka ce ma Allah alhamdulillah kenan soyayya Allah da farko a cikin zuciyarmu kuma muna ma Allah subhanahu wataala godiya shine ma'ana wa yakunu ma al mahasinu kenan a riga an mata abubuwa masu kyau al mahmudu shi wanda aka ma godiyar ma a mahabbati lahu tare da cewa ana son shi yace wal farqu bainahu wa bainal madah to akwai bambanci tsakanin alhamdu da kuma al madah al madah shine yabo yace bi anna al ikhbara an al mahasin al ghairi mutum ya riga bayyana kyawawan abubuwa na wani yace in ma an yakuna ikhbaran mujarradan an al hubbi wa irada na farko tana yawa kana ba da labari amma ba san shi kake ba kuma babu wata soyayya tsakanin kai da shi kamar yanzu mutum ya riga ba da labarin Fir'auna ka san dai akwai kiyayya a tsakanin duk mai imani game da shi ko kuma mu riga ba da labarin shedan shedan yayi kaza shedan yayi kaza ka san dai babu zancen soyayya to wannan shine labari kenan mujarrad kawai tsantsan labari ne ake badawa yace to wa huwa al-madhu to an ya zamanto mutumin kirki ne kake ba da labarin shi kuma babu so to wannan shine yabo kawai dai ka yabe shi yace aw yakuna maqrunan bi hubbihi to duk wanda ka yabe shi kuma ga soyayya wa iradatihi kuma ka so hakan yace fa huwa alhamdu to wannan shi yake cewa alhamd ina fata an gane kenan dai shi alhamdu akwai so a ciki shi kuma almadah tana yawa ka yaba mutum kawai dan ya baka kudi ne ko kuma wani abin shi kake so a hannun shi wa fi riwayatin a wata riwayar sallallahu alaihi wasallam ya da'u ala safwan bin umayya wa suhayl bin amr wa al-haris bin hisham kenan manzo Allah yake addu'a game da su waɗannan Allah ka lanci safwan bin umayya Allah ka lanci suhayl bin amr Allah ka lanci haris bin hisham haka manzo Allah yake yi a sallar shi ta asuba raka ta karshe bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sai sahabbai su rika cewa amin amin ana nan ana yin haka kwanakai watanni فنزلت سي ايه تسبكو ليس لك من الامر شيء kenan lamarin ba naka bane kenan kamar an ce manzo Allah abin ya isa haka to nan lamba daya sai yace yace inma da'a alaihim li'annahum ru'usul mushrikin yawm uhud wadannan sune manyan kenan sune kololuwa kawunan mushrikai makiya Allah makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makiya musulmai sune wadannan guda uku sune suka jagoranci aka zo aka jiwa manzo Allah ciwo a huskar shi aka karya hakorin shi a yakin Uhudu to shine sai manzo Allah yake zana su yana musu sinuwa yace hum wa Abu Sufyan bin Harb akwai kuma Abu Sufyan wa shaddan nasi adawatan lahu sallallahu alaihi wasallama shi bari ma dina daga cikin tsananin kiyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun kiyayya tana zuciyarsu har ta huto waje kuma har suka suka yake shi a aikace kenan yace wa humus sababu fi ghalibi ma jara alaihi sune sababin duk abin da ya faru ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bige shi da farko dai aka kore shi daga garin shi makka ya koma madina kuma bus kyale shi suka ce mu iske shi har can garin makka aka iske shi aka ji mushi ciwo aka yi hakorin shi to sallallahu alaihi wasallama kun san akwai bangare dan adam ne shi ma kamar kowa amma Allah ya da mushi wahayi jiki ne da tsoka kenan yanda zai wani abu zai bata ma rai ka ji haushi ko kuma wani abu wani ya ci mutuncin ka ko wani ya buge ka ko wani ya taba ka ka dan ji wani abu a zuciyarka to shi ma sallallahu alaihi wasallama a wannan bangare قال يا جماعه ذلك ما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم من زال با كاربي با ادعي ده musu to kun gana akwai babban darasi kaga rasulullah ne sallallahu alaihi wasallama kuma adda shi karbabiya ce amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya ga dama yake kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bin ubirin Allah ne kana tunda an ce laysa laka min al-amri shay'un kana yanzu abin ya koma hannu ubangiji subhanahu wataala to wannan zai nuna muku kamar abin da muka faɗi sati wanda ya wuce addinin musulunci ba wai abin da mutum ya ga dama ba yake dama aka ce wannan musulmi ne al-islam al-istislam shine kame kauya sai abin da aka ce ma in aka ce kame kauya ko a yanka ko a barka da rai daidai ne wannan shine imani amma wai kace sai abin da kaga dama sai abin da kake so ha an ga kawo wani abu cikin musulunci aka ce a wannan babu shi wannan bid'a ne sai mutum ya rika faɗa dan me yasa ba a yi shi ba a matsayin a samu lada to ga manzo Allah ya abu Allah ya hana shi sallallahu alaihi wa sallama balle kuma kai horar hula kaga duk wanda ba manzo Allah ba horar hula ne ba kowa bane kai tunda wanda Allah ya zaba zababen zababu aka ce mushi a wannan abun a hannunmu yake magana Allah ce kaga wani bai sai ya ga manzo Allah haka ba sallallahu alaihi wa sallama wannan zai nuna muku babban girman cewa addini umurni ne shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama umurnin Allah ne yake bi kuma mu masu imani mu kuma sai mu umurnin Allah mu bi umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine imani fa nazalat laysa laka min al-amri shay sai malam ya ce aw yatuba alaihim aw yu'azibahum wannan cikon aya ne tunda nan malam ya kawo gutsure aw yatuba alaihim ko Allah ya karbi tuban su aw yu'azibahum ko Allah ya musu azaba to kun ga kenan lamarin ubangiji subhanahu wataala sun cutar da addini sun cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun cutar da musulmai komai sun yi amma Allah ya ce ko ya musu gafara ko kuma ya musu azaba kaga wannan shine iko ne na ubangiji subhanahu wataala fataba alaihim fa aslamu kaga hikimar ubangiji dukan su wannan sai Allah ya kamshi tubar su kuma suka musulunta wa hasuna islamuhum ko musuluncin su ma yayi kyau yanzu daga baya kuma su ne suke bada tsananin kariya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal maqsudu ma la yace abinda ake ni anan annahu sallallahu alaihi wasallama da'a fi salati manzo Allah a salla ya musu addu'a yaran tunda an dawo daga rukui kayan aje sujada Allah kalancuwa ne Allah kalancuwa ne ana cewa amin yace wa huwa ashraful khalq manzo Allah kuma yayi kowane halitta daraja yace wa khalafahu sahabatu a bayan manzo Allah wa khalafahu kenan bayan shi shi limami kenan bayan mamu yu'minuna ala du'aihi suna cewa amin amin Allah kalancuwa ne Allah kalancuwa ne su kuma sahabbai suna cewa amin kuma a cikin sallah kuma manzo Allah shine fayyen halitta wa hum safwatul khalqi ba'da ar-rusuli in ana neman mutane masu albarka bayan annabawan Allah su ne sahabbai to yanzu nan ku diba da kyau wanda ya yi addu'a kiyayyen halitta ne wanda ya yi kowa ashraful khalq kuma wanda suka ce amin in ba annabawa ba wanda ya kai su daraja to amma kuma mai Allah ya yi to kaga kenan abubuwa ne da yawa wanda ya kamata a ce mu rika yin nazari game da yace wa ma zalika anzalallahu hadhihi al-aya kuma duk da haka sai Allah ya sauko da wannan ayar yace lamarin ba naka bane namu ne inji ubangiji fala yabqa fi qalbi ahadin shay babu wani abin da zai saura a zuciyar wani min ta'alluqi bi ghayri llahi jalla ay azza wa jalla mutum ya ratayu ga wani Allah madaukakin sarki yace fa inna fi hadha kullihi akbaru dilala in muka diba wannan gaba daya da addu'a da manzon Allah yayi sahabbai suka ce amin da aya da ta sauko zamu ga dalili dilala ala annahu sallallahu alaihi wasallama la yamliku wa la yaqdiru manzon Allah bai mulkin ya maka azaba ko kuma ya maka gafara wannan ba mulkin manzon Allah bane bai mallaki wannan ba wannan mulkin Allah ne kuma wala yaqdiru kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai iya ko ya sa kakkai imani ko ya sa kai imani a'a shi da awa ce tashi yace illa ala ma aqdarahu Allah alaihi sai abinda Allah ya bashi iko wannan dalili ne akan irin mutanen da zasu ce wai da haƙin Allah da manzon Allah waje ɗaya ne kaga wannan jahilci haƙin Allah daban haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daban haƙin Allah ya wuce manzon Allah halitta ne Allah ya halice shi kuma Allah ya zabe shi ya ma zamo dan aiken shi to yaushe zaka ce kuma da haƙin shi da haƙin Allah wai sai a ce abin Allah na annabi ne yanda Bahaushe yake cewa wannan ai kalmar ta Bahaushe ba wazancin addini bane ake abin Allah na annabi ne shi Bahaushe yana nihin abin dan uwanka naka ne ko abin babanka naka ne ko mace ta ce abin mijinta nata ne wannan dai kalmomi ne na yau da gobe abin Allah na annabi amma a musulunci ka ce wai a haƙin da za a ba Allah za a ba manzo Allah ka ce wai abin Allah na annabi ne wannan kuskure bai dace ba manzo Allah bai da iko sai abinda Allah ya bashi ikon yi ko kuma abinda Allah ya bashi ikon hadi ko umurnin da Allah ya bashi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to in manzo Allah ya zama haka to ina ga mu kaga mu mu ne mun babu aula ya zama to ba mu addini sai dai mu bi abinda Allah yace abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai mala yace fa batala ma yataqiduhu fihi almushrikuuna annahu yanfa'u du'a'uhu ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam wannan sai lalata abinda mushrikai suke sawa a zakatansu nan mushrikai ba wancan mushrikai ba na makka kahurai a'a musulmi masu shirka da Allah cikin musulmi zaka samu wanda zasu ce manzo Allah yana iya yi musu wani abu a yanzu ma zai iya musu abu ya ba su wata rahama ko ya ba su wani arziki ko ya ba su wani abu duk wanda zai sa wannan akan shi mala yace to wannan dalilin ya lalata wannan abun in ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi Allah yace ba komai zai iya yi ba to ina ga in ya mutu siran Allah da mutala tabbata gare shi shi ma'ana fa batala sai lalace ma ya taqidu abinda sai kudurtawa fihi almushrikuna annahu yanfa'u du'a'uhu ba'da mautihi wai in aka kira manzon Allah ko bayan ya mutu zai iya amfaninka zaka fadi ka ce ya rasulullah ko kuma ka bani dan ma'aikin Allah ko ka muni kaza abubuwa na haƙin Allah to wannan kuskura kurai ne sai mala ce audu ai ahadin min sa'iril anbiya ko kuma mutum ya kira wani daga cikin sauran annabawa wasalihina da magabata ko kuma mutane na gari bihazihil barahin kenan wannan hujjojin sun lalata wannan laysa laka min al'amri shay manzo Allah ya addu'a sahabbai sun ce amin amma Allah ya ce a'a to ina ga yanzu kai ka kira wani as-salih shine irin abubuwan da mutane suke kira wani shehi wani wali wani bawan Allah na gari mutumin kirki ne kawai yana mutuwa sai a ce wali ne ya haska yanzu ana neman agaji ko ana neman wani tabarruki shi wajen shi za a je ko kuma in yana raye sai mutum ya je wanda kanshi ya huda ga hula wai sai shafa mai shi shine mai albarka kaga wannan duka jahiliya ce albarka Allah shi ke sa abu ya albarka ko kuma ya rishin albarka albarka shine az-ziyada wannama annama wa ziyada abu ya rika haɓaka ya rika karuwa ya ga cewa ya zama abin kirki wannan shine albarka ba wani abu ne kenan yanzu shi wanda ya shafa maka yana nihin zakai arziki in arziki kake so yana nihin in ilimi kake so zaka same shi in mulki kake so zaka samu in kudi kake nema kenan sai ka zama hamshakin mai kudi wai dan ya shafa kanka kaga wannan shirka da Allah ne shi Allah shi yake arzutawa shi Allah shi yake bada mulki kuma shi yake amshewa to dukkan waɗanda suke waɗannan abubuwa na shirka da Allah ne ko kuma haƙin Allah su ba manzo Allah to wannan dalilin ya lalata wannan ijmala yace qala al-musannifu wa fihi al-qanutu fi an-nawazil abu na biyu wanda za mu fahimta a wannan hadisi ashe idan aka samu abubuwa hararru ana yin qunut shine nawazil yanzu muna zamane wata musiba ko wata alloba ko irin wannan a Niger da ake tsara kunutu za a kama Niger hari za a kashe waye za a yi menene takunkumi abubuwa ba mu da ƙarfi ba mu iya tunkararsu ba mu iya kaza kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu shiga masallatai ana sallah ana kunutu kuma shi wannan ba dole ba sai sallah asuba ko wace sallah me nawazil abubuwa fararu idan suka zo ko da wata alluba ta zo likitoji suka ta magani abin ya gagara to yanzu kawai kaga sai a koma ga ubangiji subhanahu wataala ruwa ya kasa saukowa haka za ya tai abubuwa mace-mace ko kuma arziki ya yi karamci ko mutuwa ta yi yawa ko kuma kayan marmari suka rage abinci ya tsada to duka irin abubuwan sai a yi kunut Allah ya kai sauki sai ga roƙon ubangiji subhanahu wataala a maida lamari zuwa gare shi mala ce wa tasmiyatul mad'u alaihim kuma wannan hadisi yana karantar da mu wani lokaci aka samu wani tsagera dan ta'adda ya gagari al'umman manzo Allah yake abubuwa na ta'addanci to zamu iya shiga masallaci liman yana kunut yana kama sunan shi wane wane Allah ya tsine mushi sai mu ce amin haka za a yi tai har tsino Allah ta kama shi ya mutu ko kuma mai shirwa ne Allah sai ya shirye shi kamar irin waɗannan su waɗannan gaba ɗaya Allah ya shirye su kuma suka gyara musulunci sai mala yace yace wa tasmiyatul mad'u alaihim fi salati bi asma'ihim wa asma'i abaihim mu kiraye su da sunan su da sunan babannin su wane dan wane sananne ne an san shi sai mu ce to Allah ka kare mu Allah alayka bihi ya Allah yanda ka ga dama da shi sai kuma yace wal'anu al-mu'ayyan wal'anu al-mu'ayyan su da yawa ba a cewa wane Allah tsine mushi kuma a kama suna to amma nan da ake da yake abin ya yi tsanani kenan wannan hadisi da karantar da mu ana iya cewa ashe Allah tsine ma wani dan wani shi ma wannan hadisi yana nuna mana haka fil qunut yana a sallar qunut idan ana yi wa fihi kuma wannan hadisi da wannan aya suna karantar da mu cewa dalili isbatu tasmi'i wa tahmid lil imam kenan liman ya rika sammawa muna ji ana godiya ga Allah subhanahu wataala in addu'a ce mu kuma muna cewa amin yace wa mahallul qanut ba'dahu kenan bayan an ce sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu nan shine wurin qunutu kenan ga qunutu ta kasance kenan bayan an dago daga rukuyi to wannan bangare kenan to amma kuma bangaren kuma wanda shi ma ya inganta kafin rukuyi da bayan rukuyi duka guda ne duka ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mala sai yace wa akadiyatuhu fil fajr amma inda qunut ta yi ƙarhi ana so a yi ta a sallar asuba wa in kana qad warada fi ghayrihi fa hadha hadithu asah yace ko da yake ba ma a sallar asuba ba ma ana iya yi duka an samu hadisi ana yi sallar azhar sallar magriba sallar isha'i sallar asbahi sai ai tai har Allah ya yaye abin da yake ya samu al'ummar musulmi musamman abu na mara kyau ko wata musiba ko wani bala'i Allah ya kare kenan wannan abin da hadisi yake karantar da mu ne sai mala yace wa fihi an abi huraira to wannan hadisi da muka ida karantawa na Abdullahi dan Umar to sai kuma hadisi abi huraira radiyallahu ta'ala anhu mala yace kamar ka ce wane ne abi huraira yace ai fi sahihi bukhari kenan shi ma kamar hadisi Abdullahi dan Umar imam bukhari ne to hadisi yace wa lahu turukun kaseera fi sahihaini wa masanid wa sunan wa ghayruha shi wannan hadisin yana da hanyoyi da yawa an rawaito shi a littafai Bukhari da Muslim masanid musnad Imam Ahmad musnad Bazzar musnad kaza wa sunan sunan Tirmidhi sunan Nisa'i sunan Ibn Majah duka an rawaito shi wannan hadisi kuma dukan shi hanyar shi guda ne an Abi Hurairah wa ghairi yana an rawaito daga Abi Hurairah an rawaito daga wani shi to shi Abu Hurairah wane ne shine mala yace wasmu Abi Hurairah ta Abdurrahman bin Sakhr bin Ad-Dawsi shi wannan Abi Hurairah sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi Abdurrahman dan sahar qala an-nawawi imam an-nawawi yace alal asahi min 30 qawlan malamai sai maganganu kusan magana 30 sunan shi wane to malam sai ya dauko yace amma wannan alal asahi kenan abinda yake shahara abinda yake inganta shine Abdurrahman bin Sahar shine sunan shi kenan zuba mamaki a wallahi tayi ko a nuri kuga an ce sunan shi kaza sun da an ce sabanin kusan 30 da wani abu 30 qawlan kunniya bi hurairah takarat lahu fi sigarihi abu yasa aka ca masa Abu Hurairah yana da wata musa lokaci yana dan yaro karami yana wasa da ita sai aka sa mushi Abu Hurairah wa huwa awwalu man kunniya bi hadha shine farkon wanda aka mushi kiranye da wannan wa kana ismuhu fil jahiliyyati Abdushams a jahiliya sunan shi Abdushams fa sammahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman sai manzo Allah ya sauya mushi dama duk idan mutum ya musulunta yana da suna wanda kamar akwai alamar shirka a ciki Abdushams ko kuma akwai sabon Allah to sake sunan ake sai manzo Allah ya sake mushi suna sai sanya mushi Abdurrahman وهو بن عامر بن عبد ذا الشراء بن طريف بن عتاب الدوسي كان قبيلش من حفاظ الصحابة yana daga cikin wanda suka yi yawan harda na sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman hadisan manzo Allah babu wanda ya kai shi a yawa in a yawa ne shine lamba guda wajen ruwaya hadisi wa fadailihim kuma yana da girman daraja wa akabirihim kuma yana daga cikin manyan sahabbai lam yuhfaz ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahadun minhum aktsaru minhu ba samu wani daya ba wanda ya rawaito hadisai da yawa aktsaru minhu wanda yayi shi yawa kina Abu Huraira shine lamba daya wajen ruwaya na hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mata sanata 57 walahu 78 sana kana hijiran manzo Allah tana da shekara 57 ya rasu yana da shekara 78 Allah karbi rayuwar shi Allah jigan shi da rahama to shi rawaito wannan hadisin kala sai yake cewa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina unzila alaihi wa anzila shida taqal aqrabin fa qala ya ma'shara quraish أو كلمة نهوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة ويا فاطمة كما نزام غني دفتها قود كسرى بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا wannan hadisi sai yake cewa lokacin da aya ta sauko wa anzir ashida taqal aqrabin Allah yake cewa manzo Allah umurni kama ɗan uwanka na kusa wa'azi su ne ashira kenan faminka wanda suke ɗan kusa to shine malam anan sai yake cewa ashira ar-rajulu hum banu abihi al-adnauna ɗan uwan baban shi wanda suka yi kusa wannan su yake cewa ashira aw qabilata ko kuma qabilar shi لأنهم أحق الناس ببره وإحسانه دينيا ودنيويا دم سوديو متن ان uwanshi musamman nan wajen uba su ne ɗan uwanshi waɗanda suke tare da shi ko kuma za su mishi biyayya a cikin kyautatawa musamman abin da ya shahi lamarin duniya ko kuma lamarin addini to shi yasa Allah sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama ɗan uwanka na kusa wa'azi to shi ko sallallahu alaihi wasallam sai amsa kira kama qala ta'ala ya ayyuha alladhina amanu wa anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda suka kuka imani ku kare kawunanku da iyalinku da wuta kenan manzo Allah ya kira yi famin shi to yanzu misali aka samu wani yayi ilimi yana so yayi da'awa ko yana so yayi umudi da mai kyau ya hana wa kyakkyawa to daga gida zai fara ƴaƴanka matarka ƴan uwanka iyayenka ya kamata ka fara shafa musu ko kuma ka fara sa musu wannan albarka alheri ne babba malai cewa hazihi nazaratu khassatun wannan shine galgadi kebaccece kenan yanzu ba na gama gari bane a ƴan uwa yanzu da tukwana yace illa faqad amarahu Allahu aidan bin nazarati al'amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam bayan haka nan Allah ya umurce shi ya wa'azi na kowa da kowa kama qala ana anzirin nasa kama mutane wa'azi kenan ba ma sai masu imani ba ko musulmai a kowa annas wa qad ballagahum ma umira bihi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi tablighi kenan ya isar da Allah ya mashi umur abinda Allah ya mashi umurni wa fi sahihi min riwayat ibn abbas hadisi ingantacce kenan sahih bukhari riwaya abdullah ibn abbas sayyid an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala safa manzo Allah ya hawo dutsin safa safa da marwa wannan huwa jabalun ma'rufun dutsi ne sananne asfal jabal kenan kamar yana kasa kasan dutsin jabalu abi qubais fa qala sai manzo Allah yace ya sabaha wannan kalma ana hudunta ne kaman kace ya ku jama'a shine manzo Allah yayi wannan kira la balarabi da yaji haka yaji an kira shi kenan kuma da wani abu wanda yake da muhimmanci za a ga ya mishi hatta jitama alaihi ma baina akhshabai makka sai da mutane suka zo tsakanin duwatsu ko kuma gidaje na makka akai tari duk ƴan uwa suka huto dama ƴan makka kusan duka ƴan uwan shi wal muslim riwayat imam muslim fa hatafa manzo Allah sai ya kira ya sabaha kenan wannan kira ya jama'a fa qalu sai suka ce ma hadha allazi yahtifu wane ne yake kira qalu suka ce muhammad fajtama'u ilayhi sai kowa ya zo a lokacin bai ce shi annabi bane musamman ba kuma wannan sako ya zo kenan farko annabta ne dan haka yanzu manzo Allah in ya kira kowa sun san darajar shi sun san matsayin shi babu wanda zai manzo Allah zai kiraye shi bai zo ba ko latijo ko karami ko babba ko bace ko namiji wa qala sai manzo Allah ya ce bayan sun zo sun taru yace ara'aytum kuma da labari ya ku ɗan uwana law akhbartukum inda za a ce in ba ku labari anna khaylan takhruju bi safai hadha aljabal a ce yau ga wasu ga wani mai ake cewa doki khayl wani doki maguji wanda yake na mayaki mai kyau zai huto daga falamin dutse yace akuntum musaddiqi za ku gaskata ni qalu sai suka ce ma jarabna alayka kazibun ai ba mu taba sanin ba cewa ka taba ƙarya ku ji ba ku gani wa irin gaskata shin da za su ga babban dutse nan manzo Allah yace in nace muku dutse zai huto daga jikin mai ake cewa doki ya huto daga jikin dutse suka ce eh mun yarda saboda kai mutumin gaskiya ne qala sai yace fa inni nazirul lakum bayna yaday azabin shadid yace to in dai za ku gaskata ni to abinda nake so in gaya muku cewa Allah ya zabe ni ni mai gargadi ne kuma wanda bai bi gargadin da na mushi ba akwai azaba mai radadi wa fi riwayatin aw tarwaya yace inna ma masali wa masalakum misalin ni da ku kama sal rajulin ra'a al'adu kama wannan miji ne sai ya ga maki fantalaka ya rabau ahlahu sai ya tahi yana daga murya iyalin shine ma'ana yarba yarbau bi ma'ana yarfa sautan yana ce ya ku jama'a kama yace ga wasu makiya nan ga yan za a kawo muku hari fa khashiya an yasbiquhu sai suke yaji tsoran kasir gaye shi kenan kaga tunda sautin shi zai rigaye shi zuwa wajen su sai ce musu ga makiya nan waje Allah ya yahtifu ya sabaha sai manzo Allah yake kira ya ku jama'a to kaga wannan shine da aya ta sabko tabbati ya da abira bin watab shi bayan an ji wannan duka an yi wannan yace daman ali haza jama'atana wai dan wannan ne ka tara mu dan ka ce mana Allah ya koka shine sai dauki kasa ya watsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa manzo Allah sai da ya musu shuhuda za ku yarda da ni eh za mu yarda ka in nace muku doki ya huto daga cikin dutse kun yarda eh mu yarda kai mutumin kirki ne ai kai sadiqul amin ne amma dai da shi annabi ne suka ce a Abu Lahab shine Allah ya ce tabbati yada Abi Lahab Allah ya tsine mishi da shi da hannuwan shi da matar shi to wannan shine ma'ana wa anzir ashira taqal aqrabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira ɗan uwan shi na kusa fa qala yace ya ma'ashara quraish aw kalimatu nahwaha kana ya sabaha to wannan shine mala yace al ma'ashara al jama'a alladhina amruhum wahid wanda lamarin su ɗaya ne mada in daga ce ma'ashar sune mutane wanda suke kansu a hade ba wani yayi nan wani yayi nan wani yayi nan a'a zaman lahiya ake yi ra'ayi guda ne shawara guda ce to sai a ce ma'ashar wa yatanawalu al anbiya wal insu wal jin kuma zai kumshi annabawa zai kumshi mutane zai kumshi aljannai yace jam'uhu ma'ashir kenan shine jam'i ma'ashar kenan shine al mu'ad wa mufrad wal kalimatu ma lati bin nasbi atfun ala ma qablaha kenan ita wannan kalimar bil atfi kenan da jingina ta da abin da yake kahin ita to kaman an yi atfinta ne abin da yake kahin ita in yana da kasara a mata kasara in yana da wasilifa sama a mata wasilifa in yana da rufa a mata a mushi rufa yace huwa shakku min rawi to wannan shakka ne ga wanda ya rawaito hadisi hal qala ya ma'ashara quraish haka yace ko kuma au qala ya yuqaribu zalika ko kuma yace ma yuqaribu zalika kamar irin wannan kenan khataba al'amma awwalan manzo Allah sai kiraye jama'a gaba daya da hari kenan wannan shine ma'ana ya ma'ashara quraish au kalimatu nahwa ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allah shay'a kushe kuse ku honshi kawunan ku ko kuma ku sai kawunan ku yanzu nan kamar a ce ne kowa yana aikin da zai shiga wuta to yanzu abin da ake so ka zo ka honshi kanka ko ka sai kanka da aiki mai kyau dan ka shiga gidan aljanna sai ya ce musu mi la ughni ankum min Allah shay'a a gobe kiyama bana an hwana muku komi to in manzo Allah ya faɗa haka kaga babu wani wanda zai an hwana maka wani abu kai ta kanka kai ta kanka a matsayin mai imani ko kai dan wane ne ko a ce dan wani shehu ne ko dan wali ne a'a duk wali taka ba wanda yake manzo Allah kuma in sallallahu alaihi wasallam in abin da yasa alaka ne na jini to babu wanda yake manzo Allah da Quraysh da Banu Hashim ga sunan dai har ya zuwa Ibrahim alaihi salam ɗan uwan shi ne wasu kannin iyayen shi ne, wasu yayin babannin shi ne, ƴan uwan shi, wasu ɗiyan shi ne ma na cikin shi. Amma yace la uguni ankum minallahi shay'a, banna amfana mu komai. Amma yanzu zaka samu mutum wa ya yarda dan jahilci, wa a gobe kiyama, wa akwai wanda zai kama hannun shi kai shi aljanna, kuma shi yana ta ta'asa a nan duniya, ko kuma yace ma kai abin da kaga dama wane na saida maka aljanna, ko kuma a gobe kiyama ko Allah bai yarda ba iyazan billah zan kama ka an kai ka gidan aljanna. Kaga rashin ladabi ga ubangiji subhanahu wataala da kuma magana wanda ba ta da tsarki. Mala ta fi riwaya hanqizu anfusakum minan nar, kenan da yace musu ishtaru anfusakum, kaman kace hanqizu ku tseratar da anfusakum kawunanku minan nari, kenan daga wuta. Wa inda tabarani, imam tabarani kenan riwaya ta wajen shi ana bi umama, ishtaru anfusakum minan nar, kowa ya zo ya sai kanshi ya hudda kanshi daga wuta zuwa gidan aljanna. Wasa'u fi fikakum, kenan ku yi gaugawa wajen fikaka, shine kaman bawa da aka darme shi, an darme shi muya, ko kuma bawan da yake kasan bauta. Meye fikaka shine? A sunce shi, kowa ya zo ya sunce kanshi, ayi gaugawa. Ya ce ayi khallisuha bi tauhidillah, da mai mutum zai tseratar da kanshi daga wuta zuwa gidan aljanna shine da tauhidi, da mai mutum zai sunce kanshi ya sai kanshi shine da tauhidin ubangiji subhanahu wataala. Wal imanu bihi, da iman da Allah bi rusulihi, da manzannin shi, wattiba'i dabina, kenan manzo Allah yake magana sallallahu alaihi wasallama yace fi ma ji'tukum bihi, cikin abin da nazo muku da shi. Mimma anzalallahu ala alayya, da abin da Allah ya sauko muni, kenan manzo Allah yake magana sallallahu alaihi wasallama yace ala alayya min tauhidillahi, na kare ta Allah, wa ifradi bil ibada, da kuma kare ta shi da bauta, wa tarku ma kuntum ta'buduna min dunillahi, ku bar abin da kuke bauta tama wanda ba Allah ba, min al-ausani, gumakai, min al-ausan, da abubuwa wanda ake bauta wanda ba Allah ba, wal ausan, da gumakai. Fa inna zalika, sai manzo Allah ya ce kaga wannan, huwa allazi yunjikum min azabillahi, wannan shine zai tseratar da ku daga azabar ubangiji. Kenan kowa ya kokari yin aiki, ba wani dan wani ba. Yace li'timadi ala al-ahsabi, la'timadi ala al-ansabi, ko kuma al-ahsabi wal ansab, ba wai ku zo ku dogara ba da dan wani dan wani. Al-ahsabi shine wani dan wani, wani dan wani, wani dan wani, ko kuma al-ansabi shine dan gidan wani, dangin shi wani, wani ne baban shine wani, wani waye baban shine wani. To kawai tunda su waliye ne, shahuni ne, gidan aljanna za su, to wannan ba a dogara da shi. Sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fa inna zalika ghayru nafi'in lakum, wannan bai amfanin ku. Wa fi sahih al-bukhari ya bani Abdul Munaf, kenan wannan ɗan uwan manzo Allah na kusa kenan, yace la uguni ankum minallahi shay'a, banna yamfana mu komai. Wa inna wallahu subhanahu huwa al-mutasarrif fi khalqihi bima yasha, Allah shine mai jujjuyawa ga lamarin bayun shi, bima yasha, da abin da yaso. Lahul mulku, mulki nashi ne, wa lahul hamdu, kuma godiya ta shi ne, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kenan Allah mai iko ne akan komai. Kenan wanda zai nuna maka cewa lalle tun mai imani ya yi kokarin kare kanshi, kai aiki mai kyau, kanka dogara akan cewa wani dan wani, ko kuma mun yi imani shi kenan. Ina gane ya kamata mu dakata, lokaci ya yi, insha Allah sati mai zuwa sai mu dasa daga nan. Da fatan abinda muka yi daidai, Allah subhanahu wataala ta rabu cikin ladan wanda ke na kuskure ne, Allah gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin ya rabbi.